mataka ni zan miki manni dan burge ni kike a kowace fanni idan kika taka ni zan miki manni dan burge ni kike a kowace fanni kin chan chan chigata gata gata 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 yarin yaki dan zo gaba wace ma muke biyu ki karkada akan sautin nan mai dadi da na rangada kin san harkan casu ni na kan gaba wanka wane tarbasa kalkal ko kin zunduma a jarkasa aji daga sama har kasa you draw everyone's attention like gargaza kece kayan zaki ni ne shazuma mi bance ya ishe ni sai dai in ce ko zan samu kari you deserve the finest thing ko babu hali dan in tana da miki nake sa kuzari kawai da kin ambaci me kike so zan baki idan babu zan tashi in je in nemo I know what you like soft life I'm plenty ego idan kin shirya mun na shirya miki baby let's go idan kika taka ni zan miki manni dan burge ni kike a kowace fanni idan kika taka ni zan miki manni dan burge ni kike a kowace fanni kin chan chan chigata gata gata kin chan chan chigata gata gata kin chan chan chigata gata gata kin chan chan chigata gata gata
baby na tabbata rayuwa zai dadi kamar lashe kunne a jisanti in rarawa kai miki baiti in kika ta kai miki manni paradise I'll be your paradise I'll sing you lullaby don't catch my soya ta girl harabata na ce harabata kece mai saiba kisan kin shiga zuciya ta
idan kika taka ni zan miki manni dan burge ni kike a kowace fanni idan kika taka ni zan miki manni dan burge ni kike a kowace fanni kin chan chan chigata gata gata 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 yarin yaki dan zo gaba wace ma muke biyu ki karkada akan sautin nan mai dadi da na rangada kin san harkan sauti ni ne kan gaba yarin yaki dan zo gaba wace ma muke biyu ki karkada akan sautin nan mai dadi da na rangada kin san harkan casu ni ne kan gaba.